More music at houseofsongs.com.
Yete ashe da maka. Ashe kana nan. Yete har yanzu. Yete to ka fa san babba juji ne. Duk abin da kace da shi daidai ne a yau. Domin yau rana ne na farin ciki. Wai ka taba faduwa da wani Sha'ibu Jagab, wani abokin shi manomi daga Jos. Yace yana jin labarin shi. Abin da yake so manoma, yace ya san a cikin kidan nan ta noma wanda yake so kai ka kira duk abokin arzikin ka a ciki. To yanzu shi yake so bayan wannan. Saboda haka a yau duk yadda aka yi ranka na ce ga abinci ga abin tabawa duk ga ko tsora guna goma. To mu je zuwa. Lallai abu yau ya yi ƙarfi. Bismillah Alhaji Garba.
More music at houseofsongs.com.